Yankee. Baby Zuli Yankee. Zuli Yankee. Bude Zuli Yankee. Zuli Yankee. Baby Zuli Yankee. Zuli Yankee. Zanchi Zuli Yankee. Wangwa ni madara daya. Wangwa ni madara biyu. Wangwa ni madara uku. Wangwa ni madara hudu. Wangwa ni madara daya. Wangwa ni madara biyu. Wangwa ni madara uku. Wangwa ni madara hudu. Zara kina da dadi. Zo ta ho ga wutsiya. Ramin ki da zurfi. Zo ta ho ga guduma. Kina shigowa na kulle daki na zuba miki madara a baki. Juya ta kasa ki juya ta sama. Baby zo ki mun goho. Zo ta ho ga rogo. Abunda zafi kamar koboko gaban ya ishe ni ban ta baya. Ga dadi ga jigida ga santsi ga birgima ga sauti ga rigima ina jin kishi ban nonuwan ki zanci zanci ban duwa wanki. Gwangwanin madara daya, gwangwanin madara biyu, gwangwanin madara uku, gwangwanin madara hudu, gwangwanin madara daya, gwangwanin madara biyu, gwangwanin madara uku, gwangwanin madara hudu.
Zuliyarki, baby zuliyarki, bar jinki in tura yatsa sannan in yi bulo da nonuwanki. Zuliyarki, nace zuliyarki, bar jinki in tura yatsa sannan in yi bulo da nonuwanki.
Hannunki kasa, gwiwanki kasa, kai duwawanki a sama. Yawwa haka fa in tura in fasa, mai za a fasa, kai mai za a fasa. Na sani fa akwai zafi, nauyi gare ni, kaurin hannunki na san nafi. Haka nan kawai zafin ki karbe ni, mu gama a nan mu je mu ci gaba.
Gwangwanin madara daya, gwangwanin madara biyu, gwangwanin madara uku, gwangwanin madara hudu, gwangwanin madara daya, gwangwanin madara biyu, gwangwanin madara uku, gwangwanin madara hudu. Zuliyanki, baby Zuliyanki.